Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun karkata akalar shirin ga batun matsanancin zafin da al'ummar wasu yankunan Najeriya da Niger suke fuskanta. A yau, ƙwararre kan al'amuran muhalli kuma babban jami'i a ma'aikatar tsaftace muhalli ta jihar Kaduna, Dr. Umar Khairau, ya yi ƙarin haske akan wasu abubuwan da ke haifar da matsanancin zafi a irin waɗannan yankuna na Sahel.
Akwai hali na yanayi tsananin rana wanda ta bullo daga sararin samaniya baya da zami. Wannan wata hikima ce ta Ubangiji, haka ya so, to kuma ba wani abu da zami akai, sai dai zamu iya bi wasu hanyoyi da zamu iya kokarin ganin mun magance wannan. Akwai kuma kamar yawan sare itatuwa na gida da na daji. Ko fulawa wannan da kake gani tana rage yanayin zafi, bishiyoyi ga su nan ko ina, amma abun mamaki sai ga mutane sun shiga su ta sare su, suna doke su. Waɗannan bishiyoyi suna taimakawa wajen kara rana, amma idan har aka ci gaba da sare su, su ma suna iya haifar da wannan yanayi. Sannan akwai kona daji shi kanshi, saboda in an kona zafin wannan wutar da ke tashi ya dumama ƙasa, yana ƙara hauhawa ne sama, shi kanshi yana haifar da dumi, shine yake haifar da wannan abu da ake kira dumamar yanayi, wato global warming. Shi kanshi yana taimakawa wajen haifar da wannan zafi. Sannan samun cinkoso a wuri shi ma yana haifar da zafi, musamman a birane da yanzu ake ta ginawa a nan namu cikin Najeriya. Ga yanayin wurare ana ta gine-gine sababbi, so in dai za a samu cinkoso na al'umma, tabbas dole ne a samu irin wannan zafi ko in ce dumama na yanayi.
A wasu lokuta yanayin zafi wata alama ce ta shirin tarbar yanayin damuna, a cewar Alhaji Mamman Lawwali, shugaban ma'aikatan binciken yanayi ta birnin Kwanni a Niger. To amma yaya batun damunar ta kasance a Niger?
Giragizai kuma bunƙasa sosai da zafi ne cikin shi. Zafi ne ke kasa su, shine kasa suna bunƙasa don ku suna girma kuwa. Biski in babu zafi, misali gani kamar yanzu ga lokacin sanyi nan mu gare mu ba mu samun giragizai. Ko kuma yanzu in giragizan suka bunƙasa zuwa marice, kana gani suna dan sabka, suna rage girma kuwa. Don ku zafin dai shine Umar Babisan bunƙasa shi. A halin yanzu kamar nan ga dai Kwanni lokaci ne na shiga damuna, amma ba zawarta ba gaba ɗaya. Lisan da ake nan Kwanni damuna ta zamna sai cikin ƙarshen watan juyen zuwa fara ga harkon watan juyen ne damuna take zamana a Kwanni. Dai ruwa dai suke sabka a sai a tuka, akwai sauran sun zahi biski ko yanzu dai ruwan ana samun su mai jiwa-jiwa, ana samu ruwa sai ga ai wani dogon rani kuwa.
A wani bangaren kuma, shugaban likitocin gundumar Kwanni Dr. Iza Abdu ya yi gargaɗi ne akan kwara ruwan sanyi a jika a lokacin da jiki yake da zafi domin
to wannan duka neman sanyi ne. Neman sanyi ne, in zafi ya yawa ana neman sanyi saboda a yi maganin wannan zafin da ya yawa. To wannan ba wani lahani ba ne, amma zafin da za a kiyaye da shi, in an ka kiyaye da shiga cikin zafi, abin ba zai kai har inda mutum zai neman yana kwakwa ma jikin shi ruwa ba. Shi jikin mutum Allah ya yi shi shi ke gyara kanshi da kanshi, amma abin da masana sun ka ce ka fita da cikin tsananin zafi yanzu-yanzu, ka shiga cikin tsananin sanyi yanzu-yanzu, wannan gaba daya jiki yana iya ya samu cikas. Ana iya a samu cikas ka tashi da cikin sanyi tsananin, ka shiga cikin zafi tsanani, gaba daya kinan to jiki ka hanya samu ya saba da haka nan, kana ka samu da matsaloli kana a kiyaye da haka.
To kafin Dr. Umar Khairau yayi sallama da mu a yau, yayi bayani a game da wata cuta da matsanancin zafi yake iya haifarwa da rukunin mutanen da suka fi kasancewa cikin hadarin kamuwa da wannan cuta.
Daga cikin yanayi na dumama, akwai wani nau'i na cuta wanda Bature kan kira heat stroke, musamman a lokacin azumi. Wannan irin cuta an fi samun sa kaman kasashen Arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da Sahara, kaman su Maiduguri da Yola da Sokoto da Niger da sauran wasu kasashe dai da ke dan wannan orito. Akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki kuma yakan haifar da wannan cuta, wato wannan heat stroke wani yanayi ne na rashin lafiya wanda tsananin wannan zafi ne yake haifar da shi kamar yadda mafi yawancin wuraren da ke kusa da shi Sahara za ka ga cewa rana takan hasko ne da red ba ta samu wani kariya daga bishiya kariya daga wani yanayi na sararin samaniya wato cloud na tsawon lokaci koko mutum ya fita ya yawo cikin tsananin zafi yana haifar da wannan abu da ake kira sunstroke mafi yawanci za ka ga cewa wani lokaci za a samu temperature a jikin dan adam yana kai kaman degree 40 ko ma sama da haka saboda haka abinda mai azumi zai kasance kullun ya kula da shi shine kada mutum ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi musamman ana tsananin zafin saboda ruwan jiki yakan zagwanye sai kaga mutum na bushewa yana nokewa yana damushewa yana dada baki-baki musamman in aka lura za a ga kaman manyan mutane masu shekara kaman 65 zuwa sama ko yara kanana ko sababbin haihuwa da mutane ma wanda suke da yan cututtuka musamman kaman irin mutane masu kiba irin kituba mutane din nan da masu cutar diabetes ko irin masu shaye-shayen nan ko kuma masu guje-guje ko masu yawan yawo kaman ko masu aiwatar da aiki a cikin tsakiyar rana za ga irin wannan cuta ta sunstroke ta fi kama su
Mai sauraro wannan shine gaba daya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.